بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokin mu a wannan safiya ta alhamis a yau muna 27 ga watan rajab hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1445 wanda ya daidai da yau muna 8 ga watan 2 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasin mu na hudu a cikin wannan littafi na Al-Mi'atun Nasawiyya min al-ahadithun nabawiyya wallafar al-Sheikh Salih ibn Abdullah al-Assaf Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi ya gafarta masa satin da ya wuce muna nan kan hadisi na 5 hadisin nana Asma Allah ya kare da a gare ta tace ja'at imra'atun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qalat ara'aita ihdana tahidu fi thawbi kayfa tasna قال تحته ثم تقرص ثم تقرصه بالماء وتمضحه وتصلي فيه wannan shine hadisin da muka karanta shi a satin da ya wuce wanda ko muka ce insha Allah ta'ala zamu sake bi ta kansa saboda mu cire wasu hukunce-hukunce da suke da alaka da hadisin insha Allah wannan mun karanta shi zamu hada shi da hadisi na gaba insha Allah ta'ala sai zama bayanin mu ya fita akan kadi insha Allah al-hadith as-sadis an Aisha radiyallahu anha qalat ja'at fatimatu bintu abi hubaysh ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qalat ya rasul Allah inni imra'atun ustahadu fala abhur afa ad'u as-salah fa qala la inma dhalika irqun wa laysa bihayd فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه wannan hadisin an karbo shi daga Aisha radiyallahu ta'ala anha tace ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaysh ila an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama Fatima ir Abi Hubaysh tazo wajen manzon Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama فقالت ستتي يا رسول الله يا منزل الله تتي إني لليني إنن امرأة استحاض نئم متتي وتنكي جنين استحاض إنا تكينين ينجنين استحاض فلا أطهر داك بانا تركي بان تركك بين أفأدع الصلاة شنزم برسالة فقال لا سيتي innama dhalika irqun innama dhaliki irqun wannan jinin da kike magana akai jini ne na jijiya jini ne na cuta walaysa bihaydin ba
jinin al'ada bane. Saboda haka fa idza aqbalat haidatuki, idan al'adanki ta juyo lokacin al'adanki yayi, fa dai salatu anan sai ki bar sallah. Wa idza aqbalat wa idza adbarat, in kwanakin al'adanki ya wuce kuma ya juya baya, faghsili anki dam, to sai ki wanke jinin, thumma salli, sannan kuma sai ki sallah. To wannan hadisai guda biyu da kuma hadisan da suke tafe da shi ya kusan hadisai guda uku, duka suna bayani ne akan abin da ya shafi al'ada, abin da ya shafi jinin al'ada na mace, wanda kamar yadda muka fara bayani a satin da ya gabata cewa jinin al'ada jini ne wanda Allah subhanahu wataala ya sanya shi wa mace, wanda Allah tabaraka wataala ya rubuta shi ga dukkanin matan 'yan adam, wanda kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa mana na Aisha, yace da ita inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati adam, wannan irin al'amari ne da Allah ya riga ya rubuta wa mata 'ya'yan annabi adam mata cewa za su yi al'ada. Saboda haka ba abun kuka bane ko abun kunya ga mace don ta yi al'ada, kamar yadda ita Aisha ta fara kuka lokacin da al'ada ya zo mata tana tsakiyar aikin haji. To kamar yadda muka yi bayani, shi al'ada a larabci ana kiran shi da damul hay, jini da yake fita daga jikin mace jini ne guda uku. Jinin farko shine damul hay, shine al'ada kenan. Sannan jini na biyu shine damun nifas, shine jinin biki kenan, jinin haihuwa. Sannan na uku shine damul istihada, shine jini na cuta. To kowanne yana da hukunce-hukuncen da suka shafe shi, kuma yana da hukunce-hukuncen da suka keɓance shi shi kaɗai. Na farko shi alhaidu shine al'ada kenan, wanda shine mafi girma a cikinsu. A larabci ana kiran shi da alhaidu, wanda ma'anansa shine sayalanu shay'i wa jarayanuhu, shine tafiyar abu da gudanansa, shine alhaid, shine gudanar abu. Kamar yadda za mu ga cewa jinin yana gudana ne, yana tafiya ne, yana fitowa daga jikin mace yana sauka ƙasa. Saboda haka alhaidu a larabci yana ɗaukan ma'anan tafiyar abu kenan, abun da yake gudana. Kamar misali a koro ruwa ko a zubar da ruwa, wannan tafiyan da ruwa yake yi. Ko misali a gala idan an yi ruwan sama, yadda lambatu yake ambaliya yana cika, to wannan tafiyar da ruwa yake yi a cikin wannan lambatu din ana kiran shi da saylan. Kamar yadda Allah yake cewa azzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadriha fahtamala saylu zabadan rabiya. As-sayl shine ruwa mai tafiya kenan, lambatu kenan wanda ruwa yake tafiya a cikin sa. To amma a shari'ance in an ce alhaidu shine damun ya haduthu lil untha, wani jini ne wanda yake faruwa ga mace bi muqtadat tabi'a, saboda yanayin ɗabi'ar macen da Allah ya halicce ta, haka Allah ya yi ta cewa wannan jinin zai dinga zuwa daga jikinta biduni sababin, ba tare da wani sababi ba, ba wani sababi ne yake kawo shi ba, Allah ne ya rubuta. Kamar yadda ya rubuta mata a rayuwarta za ta ji yunwa, za ta ji kishirwa, za ta ji bacci, za ta ji gajiya, za ta yi kaza, hakanan kuma ya rubuta mata cewa za ta yi al'ada, hakanan ya tsara. Saboda haka fi auqatin ma'luma, a wasu lokuta sanannu, fa huwa damun tabi'i laysa lahu sababun, jini ne na ɗabi'a bai da wani sababi, ba a ce ga wani abun da ke kawo shi min maradin aw jurhin aw suqudin aw wilada, ko a ce ga abun da ke kawo shi na rashin lafiya ko rauni ko faduwa ko haihuwa. Wannan duba shi al'ada duwayin nan ababen ba sa kawo shi. Wa bima annahu damun tabi'i fa innahu yaktalifu bi hasabi halil untha wa bai'atiha wa jawiha, saboda shi jini ne na ɗabi'a, shi sa kamar yadda muka yi bayani a satin da ya gabata cewa yana sassabawa gwargwadon ɗabi'ar mace. Ɗabi'a kuma ana nufin ɗabi'anta na halitta, ba ɗabi'a na halaye ba, gwargwadon yanayin halittanta. gwargwadon yadda Allah subhanahu wata'ala ya tsara mata, yana kuma wato bambanta gwargwadon inda take zama, wajen zamanta da inda take tasowa, da ababen da take mu'amala da su, musamman abin da ke da alaka da abincin cinta, da ababen da take sha, da magungunan da take amfani da su. Daga shi yasa mata suna sassabawa, walidhalika takhtalifu fihi an-nisa ikhtilafan mutabayinan zahira, wannan yasa mata suna samun sabani dangane da abin da ya shafi al'ada, sabani wanda yake a bayyane a fili. To a Malam Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen a littafin da ya yi mai suna Risala fi dima'i tabi'iyya lin-nisa yace hikimar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mace tana al'ada shine lokacin da jariri yake cikin mahaifiyarsa, wannan jaririn da yake cikin mahaifiyarsa ba zai iya samun abin da zai ci kamar yadda wanda ke wajen ciki yake samun abin da zai ci ba. Wanda ke cikin mahaifiyarsa ba ɗaya yake da wanda yake waje ba, ko da kuwa jariri ne shi, alal aqalli mahaifiyarsa za ta shayar da shi, wanda kuma yake ciki ba ta da wannan hanyar. Saboda haka a matsayinta na wacce take ita ce mafi tausayi da kaunan halitta ga 'ya'yanta, wannan yasa Allah tabaraka wa ta'ala sai ya sanya hanyar da shi wannan jaririn zai dinga samun abin da zai ci, hanyar da shi zai dinga samun abin da zai gina masa jikinsa ba tare da yana buƙatar sai ya tattauna wani abu ko an bashi abin da zai haɗiya ba. Wannan yasa Allah subhanahu wa ta'ala sai sa abinci yana isa gare shi ta hanyar cibiyar mahaifiyarsa. Ta wannan hanyar shine ta yadda jini yake shiga zuwa ga jijiyoyinsa saboda abin da zai ci, domin abin da mutum zai ci yana daga cikin abin da ke ƙara ƙarfin jininsa. Saboda haka a haka shi ma yake samun abin da jini zai tafi zuwa ga wannan. Shi yasa za mu ga mafiya yawa bisa ga al'adam kaso 90 cikin mata shine in suna da ciki ba sa al'ada, wannan shine mafiya yawa galib, illa iyaka akan samu nadil dan kadan wannan tana da ciki kuma tayi al'ada, amma mafiya yawa galibi lokacin da mace take da ciki ba ta al'ada. To wannan abin da yasa ba ta wannan al'ada mafiya yawa shine wannan jinin da yake fita daga cikinta shi kuma ya koma abincin da shi dan cikinta zai ci. Saboda haka fa tabarakallahu ahsanul khaliqin, saboda haka Allah gwanin halitta ne. To wannan shine abin da ya shafi ma'anan al'ada da kuma hikimar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mace tana al'ada. Sannan abu na biyu kamar yadda shi Malam Uthaymeen ya kawo shine lokacin da mace take fara al'ada da kuma lokacin da al'adan yake ɗauka, tsawon lokacin da yake ɗauka, wanda duka shi wannan duk mun yi bayanin shi a satin da ya gabata. Na ɗauko shi daga farko ne saboda bayanin ya haɗu. Na farko shine malamai dukansu mafiya yawa sun yi saɓani akan lokutan da mace take fara al'ada. Wasu suka sanya mata cewa tana farawa daga shekara 12 zuwa shekara 15. To amma abinda malamai suka tafi akai wanda kuma shine yafi wato samun dalilai masu ƙarfi shine al'ada yana farawa ne lokacin da yazo, ba a sanya masa shekaru a ce dole sai mace ta kai shekara kaza, kenan an sa mata sai ta kai shekara 12, koda yazo kafin shekara 12 ya zama ba al'ada ba kenan. To amma ba a sanya mishi shekaru, kawai jini ne na ɗabi'a kamar yadda muka ce yana sabawa gwargwadon yanayin mace. Saboda haka lokacin da al'ada ya zo sunan shi al'ada, inda ya zo sunansa al'ada, ba a lissafa ai bata kai shekara kaza ba, ai shekarunta ba su kai kaza ba, to ba a lissafi da wannan. Da haka wannan shine abinda malamai suka fi tafiya a kai, wannan shine abinda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ya masa rahama ya tafi a kan shi, wannan kuma shine abinda mafiya yawan malamai suka tafi a kai. Sai abu na biyu da yake da alaka da wannan shine iya tsawon lokacin da al'ada yake in yazo. to wasu malamai suka kawo cewa a yana zuwa ne yayi kwanaki 15 wanda kuma wannan shine duk malaman da suke sanya mishi lissafin kwanaki shine mafi yawan abin da suka sa masa shine yana kai kwanaki 15 daga ce iya duk abin da ya wuce kwanaki 15 to ya tashi ba al'ada ba to wannan shi ma dai mafi yawan malamai ba su tafi akan wannan fahimtar na cewa jinin al'ada in ya kai 15 ya wuce kwana 15 ya tashi a matsayin al'ada ya koma jinin ciwo ba to wannan shine abinda malamai suka tafi akai bisa ga dalilai da ya tabbata na Al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dalili na farko malamai suka ce Allah da yace wa yas'alunaka 'anil mahid sai ce qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah inna allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin Allah ta'ala da yace wa yas'alunaka 'anil mahid suna tambayanka game da al'ada game da inda al'adan yake fitowa game da mace lokacin da take al'ada sai Allah yace qul huwa adhan ka fada musu al'ada cuta ce amma dan haka fa'tazilun nisaa fil mahid lokacin da mata suke al'ada to ku janye daga saduwa da su sai Allah yace wala taqrabuhunna kar ku kusance su kusanta irin ta aure hatta ya tsuhulna haske sun yi tsarki fa idza tatahharna in suka yi tsarki fa'tuhunna min haythu amarakumullah to ku zakke musu ta inda Allah ya umulce ku innallahu yuhibbut tawwabina Allah yana son masu yawan tuba wa yuhibbul mutatahhirin yana son masu tsarkaka Malam Uthaymeen sai ya ce to anan sai Allah ya sanya lokacin da mace ta fara al'ada ta haramta ga mijinta ya sadu da ita yaushe take halarta a gare shi shine in ta yi tsarki bai ce in ta kai kwana 15 ta halarta ba sai aka ce in ta yi me in ta yi tsarki ashe kenan shi al'ada baya da kamar yadda muka faɗi a farko ba a sa masa lokacin farawa yana farawa ne san da yazo ba kuma a sanya masa lokaci zuwa yaushe ne yake karewa in ya kare kawai ya dauke shine lokacin sa ya dauke kenan wannan shine abinda malamai suka tafi akai wannan dalili na farko kenan dalili na biyu suka ce shine abinda yazo a cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ce mana na Aisha lokacin da ta yi al'ada tana aikin haji ko umara ta yi al'ada da haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake if'ali ma yaf'alu al-hajj ghayra an la tatufi bil baiti hatta tatuhuri duk abinda mahajjata suke yi zaki iya abinda ba zaki ba shine ba zaki dawafi a dakin Ka'aba ba har sai kin yi tsarki bai ce mata har sai ya kai kwana 15 ko kwana kaza ba sai ce har sai kin yi tsarki da aka tace ran da aka yi lahiya ranar sallar lahiya kenan tace sai al'adan sai ya dauke mata sai ta yi tsarki a wannan ranar kenan a ranar ya halatta ta yi dawafi da aka ba a sanya mata kwanaki ba to wannan shine sannan kuma a cikin hadisin Imam al-Bukhari Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata in tazri fa idha tahulti fakhruji ila at-tan'im ki jira tukunna sai kin yi tsarki sai ki fito zuwa ga tan'imin amma sai kin yi tsarki tukunna to wannan dalilin da wasu daga cikin dalilai malamai suka ce wannan shine dalilin da yake nuna cewa shi al'ada ba a sanya mishi lokaci a ce ga lokacin da dole sai ya gama a wannan lokacin to sannan dama a Qur'ani a musulunci ana kafa hujja ne da Qur'ani da sunna da ijma'i da kuma kiyasi wannan shine Qur'ani mun ji ayan suratul baqara ga wannan hadisi kuma na da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito sannan kuma ga abinda malamai suka tafi akai sannan Malam Uthaymeen yace kiyasi shine ayi awu da hankali wanda in hankalin bai ci karo da shari'a ba domin ba a cewa shari'a sabanin hankali in kage shari'a ya saba mu hankali to hankalin ba lafiya amma in dai hankalin da lafiya in dai hankalin akwai lafiya to shari'a baya saba ma wannan hankali amma in dai hankali ya saba ma shari'a ko dai ɗayan biyu ko shari'an bata inganta ba ko kuma hankalin ba lafiya amma in dai shari'a ta inganta to ba za ta taba saba ma lafiyayyen hankali ba to kiyasi ingantacce shine kamar yanda Allah yace qul huwa adhab sai yace al'ada cuta ne to sai malam Usaimin yace to duk sanda al'ada ya samu kenan cuta ta samu cutan ta zo da haka ba bambanci tsakanin rana na biyu da ran farko in dai al'adan na nan to cutan tana nan babu bambanci ba bambanci tsakanin rana na uku ko na hudu ko rana na sha biyar ko na sha shida ko na sha bakwai ko na rana na ashirin kamar yadda misali abinda yake nufi shine in aka ce yau mace ta fara al'ada cutar ta zo kenan gobe tana yi har yanzu dai cutar tana nan jibi tana yi har yanzu cutar tana nan to in za ta kai kwana ashirin tana wannan al'adan har yanzu dai cutar tana nan da haka ashe abinda ake lissafi da yin tsarki ba yawan kwanakin ba ne shine gushewar cutar kamar misali yanzu idan bawali ya taba tufafi in bawali ya taba tufafi yanzu a ce karfe 10 bawali ya taba tufafin nan zuwa 11 har yanzu bawalin na jikin tufafin zuwa 12 har yanzu dai bawalin na jikin tufafin kenan yawan awannin da shi fitsarin yayi a jikin tufafi ba zai sa ya tsarkaka ba har sai an yi me sai an kawar da shi to haka nan al'ada yake yawan kwanakin ba shi ke nuna mace ta tsarkaka ba har sai ya dauke har sai ya dauke to anan ne kuma ta shiga cikin tsarki kenan to wannan sune dalilan da zamu iya kawowa saboda yanayi na lokaci akan abin da ya shafi al'ada sai abinda malamai suke ce mashi abawari alal haid shine abinda ke kai komo yana iskali musamman ga dayawan mata akan abin da ya shafi al'ada akwai abubuwa wanda dayawan mata suna rudewa akan shi akan abin da ya shafi al'ada da hukuncinsa to ina so ya zama wannan zai zama bayani ne warkakke wanda bakiya buƙatar ƙarin shiga wani lungu ko dungu ko ƙarin tambaya akan abin da ya shafi waɗannan abubuwa abu na farko shine wasu a al'adansu sukan samu ziyadatun aw nuqsan ta saba kwanakin al'adanta kwana biyar ne sai ya zama wannan karon ta samu ƙarin kwana ɗaya ya zama kwana shida ko kuma ta samu ragin kwana ɗaya ya koma kwana hudu da yawa-yawan mata suna rikicewa akan wannan to a nan malamai suka ce abin da za su yi shine za ta duba ne ta gani mafiya yawa yaya al'adar mata yake fil galib shine abinda yake mafiya yawa na al'ada domin musulunci yana da abinda ake kiran shi ana komawa zuwa ga al'ada ko urfi abinda aka riga aka saba da shi shine malamai suna cewa mafiya yawan mata al'adar su ba ta wuce kwana 6 zuwa 7 mafiya yawa kenan yana zama kwana 6 ne kwana 7 wannan shine abin da yake a mafiya yawa to abinda aka ce malamai suka ce za ta yi a nan wajen shine za ta kirga kwanakin in ta ga an samu ƙari na kwana ɗaya ko kwana biyu to sai malam Usaimin ya ce ma'anin ziyaratun aunukusun ya ce mitla an ta kuna adatul mar'ati sittata ayyam fayastamiru biha dam ila sab'ati. Kamar a ce al'adar mace ta saba tana yin al'adar ta kwana 6 ne, sai wannan karon tana jiran jinin ya dauke a kwana 6, da safe ne zai dauke bai dauke ba, da rana ne babu, da daddare ne bai dauke ba, har ya kai ta kwana 7. Au takunu adatuha sab'ata ayyamin fatahura li sittati, sai to yanzu abinda za ta yi shine za ta yi tsarki a ranan 6. Ta saba, mu fahimci wannan da kyau, ta saba yana zuwa mata ya mata kwana 6, yanzu sai ya zo ya dauke, ya zo ya wuce kwana 6 ya kai ta kwana 7. To abinda za ta yi shine in wannan kwana 6 tan ya kare, to sai ta yi tsarki. Idan wannan kwana 6 nata ya kare, sai ta yi tsarki. Wannan shine abu na farko da yake daure kan mata da yawa. Daka yanzu za ta yi tsarki ne, ba za ta yi lissafin sa, ba za ta yi lissafin shi ta ce bari ta ci gaba ai tana jiran har sai in ya dauke ba. Yana da bambanci da bayanin da ne a farko. Bayanin da ne a farko cewa jini na mace ba a sa masa kwanaki, ana bayani ne akan wacce take farawa a halin yanzu. Wannan watan shine farawanta, to ba za a ce mata in ya kai kwana 15 ya zama ba al'ada ba, amma yanzu wannan watakil ta shekara 5 ko 10 tana yi, ta kai matakin da ta riga ta san a wannan iya shekarun da ta yi tana al'ada kwana 6 yake mata. To yanzu ko an samu ƙari ba za ta lissafa shi a matsayin al'ada ba. Menene shine saboda wannan hadisin da muka ji, wannan hadisi na 6 da ka karanta yanzu, tunda annabi ya ce mata fa idza aqbalat haidatuki fada'i sala, in kwanakin da kika saba al'ada suka zagayo, to sai ke ajiye sallah. Wa idza adbarat faghsili anki dam thumma salli, idan kwanakin suka wuce sai ki wanke jinin kuma ki sallah. Wannan bayani na farko kenan, ina fatar kuma an fahimce shi. Sannan bayani na biyu shine akan samu taqaddum wa ta'akhur. Wancan bayani na farko da nan shine kari akan kwanakin ko rage, wannan kuma shine taqaddum ko kuma ta'akhur, shine gaggautowa ko kuma jinkiri. Suna da bambanci da wancan na farko. Wannan shine ta saba, wancan na farkon yana magana ne akan yanayin yawan kwanaki, wannan kuma yana bayani ne akan lokacin da al'adan yake zuwa mata da lokacin da yake karewa. Misali, wata takan fara al'adanta ne a farkon wata, wata kuma yakan kai ta tsakiyar wata, wata yakan kai ta ƙarshen wata. Sai aka samu lokaci, yanzu wannan da take farawa a farkon wata ya kai ta zuwa tsakiyar wata, ko wacce yake kai mata tsakiya ko ƙarshen wata yanzu ta fara a farkon wata. Yanzu an sama taqaddum ko kuma an sama ta'akhur. To anan sai malamai suka samu sabani game da hukuncin waɗannan guda biyu. To wannan sai mu koma zuwa ga hukuncin farko da muka gina, shine ku dauke shi a matsayin hukunci tsayayye game da al'ada, lokacin da al'ada ya zo sunan shi al'ada. Saboda haka wacce take fara al'adan ta ran 17 ga wata, sai yanzu ya zo mata ranar 3 ga wata, sunan shi al'ada. Saboda haka za ta yi lissafi, sawa'un ta samu ragi ne ko kuma ta samu ƙari, sawa'un ta samu ya gaggauto ne ko kuma ta samu jinkiri ne. To wannan shine hukuncin da ake allaka al'ada akai, shine duk sanda al'ada ya zo, to sunan shi al'ada ne. Wannan ita ce fahimtar Imam Shafi'i, wannan ita ce fahimtar a Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani, Allah madaukakin sarki yayi musu rahama. To wannan shine bayani na biyu kenan. Sannan bayani na uku shine, wata bayan ta gama al'ada sai ta ga wani abun da ake kiran shi da sufra ko kudura, sai ta ga wani ruwa yalo ko wani abun da yake da alaka, wani abun da yake da alaka da wannan. To wannan shi ma yana cin abun da ke daure kan mata, sai su kasa fahimtar shi, shin sunan shi al'ada ne ko kuma sunan shi ba al'ada ba. To abinda zai fayyace wannan shine sai a koma zuwa ga siffan jinin al'ada launin sa. Na farko shine yana zama baki, shine as-sawad, shine kamar yanda yazo a hadisin Fatima bintu Hubaysh da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ita idza kana damul haidati fa innahu aswad, in jinin al'ada ne za a ganshi baki, yu'raf, za a gane shi. Fa idza kana zalika fa amsiki anis sala fa idza kana al-akhar fatawaddi wa salli fa innama huwa irqun. Yace mata to in ya zama kin ga baki ne to sunan shi a sunan shi al'ada, in kuma baki ganshi yazo da wannan kalan ba to sai ki tsarki ki alula kuma ki sallah saboda jini ne na cuta. Sannan na biyu malamai suka ce yana zuwa da kalan al-humra ja, saboda li'annaha aslu launid dam, saboda shine asalin launin jini ja. Sannan na uku shine as-sufra, shine yellow yellow, yakan zo da siffan a ganshi yayi yellow yellow. Shine a balan litafin fiqhul muyassar yace hiya ma'un tarahu al-mar'atu kas-sadidi ya'aluhu isfiraru, shine ruwan da mace za ta ganshi yana da kauri, sannan za ta ganshi kalan da yafi karkata zuwa ga kalan yellow yellow, wanda mafi yawa mata sukan yi wanta tambaya akan waɗannan abubuwa. Sannan na hudu shine al-kudra, al-kudra shine at-tawassut baina launil bayadi was-sawad, yana zama tsakatsaki, shi launin shi ba fari ba shi ba baki ba, shine al-kudra. To wannan yana yakan zo a matsayin al'ada, kamar yadda yazo a hadisin a nana Aisha Allah ya kara mata yadda, kamar yadda wata mata ta rawaito cewa mata sukan aiko zuwa ga nana Aisha Allah ya kara mata yadda da wani kwalba, wannan kwalban a cikin shi akwai auduga, a cikin audugan, a jikin audugan akwai wato launin jini wanda yake yellow yellow, suna tambayanta game da menene hukuncin kalan wannan jinin, shin zai hana sallah ko ba zai hana sallah ba. Daka in suka kawo mata wannan sai ta ce da ita, sai ta ce da su la ta'jalna hatta taraina al-qassata, kar ku yi gaggawa har sai kun ga al-qassa, shine al-baydha, sai kun ga farikal. Shine abinda suke nufi shine mace in ta dauki auduga a matsayin shi na farin kala, ta sanya shi a cikin al'aurata, ta ciro shi ta ga ya fito fari kalba launi, to ya nuna al'ada ya bace kenan, babu shi. To da haka sai su ce mata, sai ta ce musu kar ku yi gaggawa har sai kun ga in kun sa audugan nan kuna ciro ta a matsayin farakal, to a wannan lokacin ne babu al'ada a kanki, amma kar ku yi gaggawa, kar ku yi gaggawa hatta tarawna al-qassata al-baydha. Abin take nufi shine at-tuhur min al-haidha. Wannan hadisi kamar yadda Imam Malik ya rawaito da Imam al-Bukhari, Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi a cikin Irwaul Ghalil. Saboda haka wannan shine. To sai dai da shi sufra shine ka gani a ganshi yellow, da kuma kudira shine launin za a ganshi shi ba baki ba, shi ba fari ba, shi kuma ba a samun sa sai a kwanakin da ake al'ada, ba a samun shi sai a kwanakin da ake al'ada. Shine idan mace ta saba al'adan ta yana zuwa mata kwana biyar, to in ta ga ɗaya daga cikin waɗannan kalolin a wannan kwana biyar din sunan su al'ada, amma in bayan al'adan ta ɗauke sai ta ga wannan kalan, to wannan ba a lissafa shi a matsayin al'ada. Ina fatar ku fahimci wannan da kyau. Nace aka ce launin al'ada yana zuwa baki ko ja, saboda shi ne ainihin launin jini, ko ya zo da kala na sufra ko kala na kudira, wanda yayi aka ce kalan sufra da kudira shi yana zuwa ga mace ne a lokacin kwanakin al'adanta. Idan kwanakin al'adanta suka gushe suka ɗauke, to a wannan lokacin ya tashi daga al'ada, kamar yadda yazo a hadisin Ummu Aqiya tace kunna la na'uddul kudrata was-sufrata ba'da tuhuri shay'an, bayan kwanakin al'ada ya kare mun yi tsarki to ba ma lissafa kudura da sufura a matsayin wani abu, ba ma lissafi da su. To wannan a yana daga cikin abin da yana iskali ga mata, sai dai hukuncin wannan kudura da sufura shine hukuncin sa ɗaya ne da bawali. Mun san cewa bawali, in mutum ya yi bawali ko yana da alula alulan takauta warware, amma ba ta wajabta masa yin wanka ba, to haka nan kujira da sufura suke. In sun zo bayan al'ada ya ɗauke, to hukuncinsu shine in mace ta gansu bayan ta yi alula, to alulanta ya warware, za ta sake alula, amma ba a wajabta mata ta sake yin wanka ba. To wannan shine a waɗannan nasun su ne waɗannan abubuwa da suke da iskali ga mata. Sannan abu na hudu shine taqaddu'un fil haif, shine tana cin al'adan sai ya katse, al'adan yana katsewa. Ta yanda misali tana kwana biyar ne, sai a wayi gari wannan karon yau ta ga jinin wabe kuma babu shi, jibi kuma ya dawo, gata babu shi, kitta ya sake dawowa. To anan malamai suka ce tana da hukunce-hukunce guda biyu. Na farko shine in ya zama hukuncinta shine duk sanda za ta yi al'ada haka yake mata, duk sanda za ta yi al'ada yana zuwa mata ne a haka. To suka ce fa haza damu istihabatin yathbutu liman tarahu hukumul mustahaba, wannan sunan shi jinin ciwo, jinin cuta. Daga duk wanda take ganin haka, to hukuncinsa shine hukuncin jinin cuta. Sannan na biyu shine ya zama ba kullum bane yake mata haka, tunda zai zama wani lokacin yana mata haka, wani lokacin kuma baya mata haka. To ta san cewa a lokacin da bai dauke ba ga iya tsayayyen lokacin da take mai, lokacin da take tsarki. To anan sai malamai suka yi sabani, sai suka ce a shin za ta yi lissafi ne da lokacin da take tsarki a al'adanta, ko kuma za ta yi lissafi ne da shi duk sanda ya zo ya zama jinin al'ada? Hukunci guda biyu. Wancan na farko muka ce kullun haka yake mata, to wannan za ta lissafa shi a matsayin jinin istihada, jinin cuta. Na biyu kuma yakan sassaba, wani lokacin ya zo mata haka, wani lokacin kuma ba zai zo a haka ba. To sai aka ce anan akwai hukunce-hukunce guda biyu. Wasu malamai suka ce za ta lissafa shi ta ɗauki hukuncin da muka ambata na jinin al'ada, duk sanda aka gan shi ya zo to sunan shi al'ada. Wasu kuma malamai suka tafi akan cewa za ta yi lissafi ne da yaushe ne lokacin da adatan al'adan ta yake ɗaukewa sai ta yi tsarki. Yake tsarki a wannan lokacin. To wannan malamai sun yi saɓani a kai. A Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala yana tafiya akan cewa wannan yana tafiya ne akan hukunce-hukuncen al'ada, da aka sunan shi al'ada, wanda kuma wannan shine maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani, Allah madaukakin sarki ya mishi rahama, wannan ita ce fahimtar al-Imam Abu Hanifa, Allah madaukakin sarki yayi musu rahama baki daya. Saboda haka za ta yi lissafi da shi, in dai ta ganshi to sunan shi al'ada. Sannan kuma yana daga cikin abin da yake a iskali ga mata shine jafafun fiddam, shine bushewan jini. Ta yanda misali a mace ta riga ta saba, kamar yadda aka riga aka saba, dama jini ba busashe yake zuwa ba, ko yaya ne, ko yanka dabba aka yi, ko cakan mutum aka yi, jini ba zai fito a busashe ba. To sai ta gana ta jinin yana bushewa, ko wani abu makamancin haka. To anan shine malamai suka tafi akan cewa idan ya zama yana da alaka, ya zo ya yi kafin ta yi tsarki, ta saba jinin yana zuwa mata ba busashe ba, sai ta ga gashi nan kuma yanzu ya bushe, amma kafin lokacin tsarkinta ne, to sunan shi al'ada. idan kuma bayan tayi tsarki ne to wannan sunan shi ba al'ada ba za ta lissafa shi da hukuncin sa dai da wancan sufura da kudura da muka yi bayani zai zama hukuncin su daya to waɗannan sune abubuwan da mafiya yawa yake iskali ga mata akan abin da ya shafi al'ada to sai kuma abin da yake da alaka da hukuncin al'ada da ababin da yake da alaka da shi na farko shine hukuncin farko shine hukuncin da ya shafi sallah dumacin tana al'ada haramun ne ta yi sallah ba za ta yi sallah ba wannan shine abin da ya tabbata a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ba za ta yi sallah ba har sai ta yi tsarki to sannan lokutan da mace za ta yi tsarki akwai sallolin da suna hawa kanta na farko shine idan mace ta yi tsarki kafin fitowar rana ta lissafa ta ga lokacin da ta yi tsarkin nan ya kai kafin rana ta fito ta yi raka'a daya to ana binta sallan asuba za ta biya wannan sallan saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ya ce man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah duk wanda ya zuci raka'a daya a sallah to ya samu sallah ya sami sallah saboda kamar mutum ne yayi bacci ya farka sai ga al'asar nan tayi tsoron kadan rana ta fadi amma kafin rana ta fadin nan zai iya yin raka'a daya to in yayi wannan sallan ta kar koda kuwa rana za ta fito ta same shi yana sallan babu laifi akan sa saboda fara sallan da yayi kafin ranar ta fara fitowa ne saboda haka in al'adanta ya dauke tayi tsarki a daidai lokacin da za ta iya yin raka'a daya kafin rana ta fito to wannan sallan asuba ta haukanta haka nan kuma in ya zama kafin za ta iya yin tsarki kafin rana ta fadi za ta iya raka'a daya kafin rana ta fadi to sallar la'asar ta haukanta to abin da ya kamata mu fahimta shine wajibcin yin sallah ga mace ba yana da alaka da lokacin da ta yi tsarki bane yana da alaka da sanda al'ada ya dauke ni yana da alaka da sanda al'adan ta ya dauke ni ba mamaki wata al'adan ta ya dauke amma ba za ta yi tsarki ko wanka ba sai bayan awa biyu ko wani abu makamancin haka to kun har yanzu dai tunda al'adan ya dauke mata a lokacin da wannan sallan lokacin sa bai fita ba to wajibcin yin shi ya hukunta shi yasa aka halatta mata idan ta din misali ta yi al'adan ya dauke mata da asuba ga sanyi ga ba ruwan dumi ba daman ta tafasa shi sannan kuma in ta yi amfani da ruwan sanyi ko tana da wani cutan da zai iya tashi ko kuma zai iya jawo mata wani cuta to sai aka halatta mata ta yi taimama ta yi sallah saboda sallan ya haukanta ya zama dole a kanta to sannan sai abin da ya shafi a hukuncin da yake da alaka da salloli shine idan mace ta riski sanda za ta iya yi raka'a daya na sallar la'asar shin ya zama dole a kanta ta yi azhar da la'asar ko kuma yaya sannan in ta kai lokacin da za ta iya raka'a daya na sallar isha to ya zama dole a kanta ta yi sallar magariba da isha ina fatan kuna fahimta idan aka ce sauran kadan rana ta fadi za ta iya raka'a daya kafin rana ta fadi ai mun ji cewa al'asar ya hau kanta to ina hukuncin azhar kuma za ta iya yin raka'a daya kafin alfijir ya fito lokacin sallar isha kafin lokacin sallar isha ya gushe to ina hukuncin sallar magariba kuma shin a wancan hukuncin azhar din shi ma ya hau kanta ko kuma yaya shin a wancan hukuncin magariban ta hau kanta ko kuma yaya to sai malamai suka yi sabani akai amma magana mafi inganci shine babu sallan da yake wajaba a kanta sai sallan da ta riski lokacin sa sallan da mace ta riski lokacin sa wannan ita ce sallan da yake ta majaba akan ta, wannan kuma ita ce maganar al-imamu Abu Hanifa, ita ce maganar imamu Malik Allah ya mishi rahama, ita ce maganar Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin Allah ya masa rahama, da sauran mafiya yawan malamai shine sun tafi akan cewa sallan da yake wajaba akan ta shine sallan da ta riski lokacin sa, sallan da ta riski lokacin sa shine sallan da yake wajaba akan ta. Daka bara a ce mata ai ta riski sallan isha, a ce mata to fa dole za ta hada da magariba ba, ko da mun yi wannan bayani a baya kuskure ne. Saboda haka abin da yake mafi dalili shine in ta riski wannan lokacin, kamar yadda na faɗa cewa malamai sun yi sabani, wasu malamai za mu ji cewa za mu iya jin wasu jawabi daga fatawoyi daga wasu daga cikin malamai suna ba da fatawar in ta riski sallar isha to za ta hada da magariba da isha, ko kuma in ta riski a sallar la'asar za ta hada da azhar da la'asar. To wallahu a'lam, watakila sun tafi akan fahimtar da wasu malamai suka tafi akai, amma abinda malamai suka fi tafiya akai shine suna tafiya akan cewa lokacin da ta riski sallah to wannan sallan ya haukanta, sallan da bata yi tsarki a lokacin sa ba to wannan sallan bata wajaba akan ta ba. To wannan shine akan wannan shine abin da ya shafi sallah, to za ta biya sallan da yake kanta a sallan da ta riska a wannan da tsarki ya riske ta a wannan lokacin za ta biya shi, amma wanda ya riga ya wuce kuma babu biya a kanta. Sai kuma abin da ya shafi hukunci wanda yana da alaka da wannan da sallah shine hukuncin zikiri ga mace mai al'ada, ambaton Allah, kiran sunan Allah, kamar abin da ya shafi tasbihi, tahmidi, kabbara, kiran sunan Allah sanda za a ci abinci ko za a sha, ko wani abin da yake da alaka da haka, ko abin da yake da alaka da karatun hadisi da karatun fiqhu da abin da yake da alaka da karanta alqur'ani da abin da yake da alaka da yin addu'a da sauraron alqur'ani, to wannan duka ba wani abin da ya haramta a gare ta daga cikin su, ba abin da ya haramta a gare ta. Kamar yadda hadisi yazo daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda, tace annabi sallallahu alaihi wasallama yana kishingida akan cinyanta tana al'ada kuma ya karanta alqur'ani, kenan hakan bi haramta a gare ta ba. To illa iyaka kai abinda malamai suka yi sabani shine ina hukuncin mace mai al'ada ta karanta alqur'ani, wannan shi yana ce abinda mata suke dambarwa akai, ake ta kai komo akai. To anan malamai suka tafi akan cewa in ya zama za ta karanta alqur'ani ne da zuciya, tana hararo ma'anar a zuciyanta, ma'ana shine ma'ana za ta karanta shi da zuciyanta, ko za ta karanta tana kallon qur'ani, ko kuma tana ta'ammuli a zuciyanta ba tare da ta furta da harshenta ba. To sai malamai suka ce wannan babu laifi, kamar misali ta sa a sa mata alqur'ani a gabanta ko allon da aka rubuta qur'ani, tana kallo a idonta, tana tadabburi a zuciya, tana karantawa a zuciya, suka ce to wannan babu laifi. Wannan shine abin da Imamu Nawawi Allah ya madaukakin sulke masa rahama yace wannan duk malamai sun tafi akan cewa wannan ba sabani akan shi, inda ake da sabani akan shi ne ina hukuncin ta karanta qur'anin da harshenta. Wancan mun ji cewa a sa mata qur'anin tana kallo, tana kuma tunani da zuciya ba tare da ta furta da baki ba, to ina kuma hukuncin ta furta kalmomi na ayoyin qur'anin da bakinta? To wannan shine jumhurin malamai suka tafi akan cewa baya halatta a gareta, mamnu'un ne, ghairu ja'iz, baya halatta, kamar yadda Imamul Bukhari da Imam Ibn Jarir ne Tabari suka tafi su kuma akan cewa ya halatta, suka tafi akai cewa ya halatta, amma jumhurin malamai sun tafi akan cewa baya halatta a gareta. Imam al-Bukhari ya tafi akan halaccin sa, al-Imam Ibn Jarir al-Tabari da Imam Ibn al-Munzir ya tafi akan cewa hakan ya halatta, imamu Malik da imamu Shafi'i a tsoffin maganganunsu tsoffin fatawoyinsu sai suka tafi akan cewa ya halatta kaman yanda Ibn Hajar ya kawo a cikin Fathul Bari. Imamu Bukhari sai shi kuma ya tafi akan cewa ya kawo a asal daga Ibrahimun Naka'i cewa ba laifi akan ta in ta karanta aya daya kaman ta karanta subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir sai ta tsaya ta karanta aya daya kenan. To amma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama sai tafi akan cewa yake cewa laysa fi man'iha min al-qur'ani sunnatan asla, yace a hana mace mai al'ada ta karanta al-qur'ani wannan bayi da sun wannan bayi da asali a cikin sunna, yace wannan bayi da asali a cikin sunna saboda fadin sa da yace la taqra'ul ha'id wal junubu shay'an min al-qur'an hadithun da'if. Malaman da suka ce ai akwai hadithin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mace mai al'ada ko mai janaba ba za ta karanta alkur'ani ba, suka ce wannan hadisi ne da'ifi mai rauni bittifaqi ahlil ma'rifa. Duk malamai sun yi ma'arif ma'rifati bil hadith, duk malaman da suke da sani akan hadisi sun tafi akan cewa wannan hukunci ne mai rauni. Sannan kuma yace gashi nan mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna al'ada inda karatun alkur'ani ya haramta a gare su kamar yadda sallah ta haramta a gare su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani da kuma matansu sun rawaito. Saboda haka sai zama wannan mutane ne suke fadi, amma babu wani daga cikin waɗanda aka samu sun rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta ma mace cewa kar ta karanta alkur'ani. To amma sai Malam Uthaymeen sai yace abinda mu muka tafi akai shine bayan mun ga yadda malamai suka tattauna shine a fada mu mai al'ada shine a gaya mata cewa abinda yafi dacewa a gare ta shine kar ta karanta alkur'ani sai in bukata ta taso. Yanzu ya sanya maganganun guda biyu a faifayi, waɗanda suka ce ya halatta da waɗanda suka ce bai halatta ba. Ya ka ce to wanda suka ce ya halatta, wanda kuka haramta asali karatun alkur'ani, yanzu hukuncin za a koma zuwa ga menene asalin hukuncin karatun alkur'ani? Shine halal ne, shine asalin hukuncin karatun alkur'ani halal ne. To yanzu abinda zai haramta shi shine in wani abu ya taso wanda yake da hujja da dalili daga alkur'ani da sunna, to ne dalilin ku na cewa haramun ne? Sai ka ce to babu dalili a alkur'ani da sunna. Sai ka ce to yanzu bari a dauki tawassudi, shine ya halatta a gare ta din ta karanta Qur'ani, amma abin da yafi mata yafi dacewa shine kar ta karanta Qur'ani sai in bukatun haka ya tashi. Kamar yanzu wacce bata al'ada a koyaushe tana iya karanta Al-Qur'ani, to sai aka ce misali bukatar shine kamar ta zama malama ce ita tana koyarwa, ko ya zama ita din daliba ce mai koya ana koyar da ita, ko kuma ya zama cewa za ta yi ma wasu jarabawa ko za a yi mata jarabawa. Yanzu babu yadda ta iya, dole ta karanta alkur'ani. To sai Malam Usaimi ya ce to sai mace ta tafi akan wannan fatawar, ko ya zama cewa misali za ta karanta alkur'ani ne saboda a yi wato magani da shi, saboda a yi amfani da shi ko a tofa a wuri in ya zama babu wasu waɗanda za su yi in ba ita ba. To da haka sai Malam Usaimi ya tafi akan fatawar cewa za ta iya karanta alkur'ani, amma abin da ya fi a gare ta shi ne in ba bukata ce ta taso ba sai ta haƙura, in dai ba bukata ce ta taso ba, amma in ta karanta ba ta yi laifi ba, in ta karanta ba ta yi laifi ba. To sai dai kawai abin da aka tafi akai da yawa shi ne a mutlakan da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa mace mai al'ada ba ta ɗaukan alkur'ani kamar yadda aka ambata a baya, sai illa lura ce ta sa dole ta ɗauki Qur'ani, kamar ɗaliba ce ita ko malama ce mai karantarwa in ba ta haddace abinda za ta karantar ɗin ba, amma in ta haddace abinda za ta karantar to babu buƙatar ta ɗauki alkur'ani, babu buƙatar sa. To wannan shi ne abin da yake da alaka da hukuncin na hada su ne waje ɗaya, saboda da zikiri da karatun alkur'ani suna da alaka da sallah, dan duk abin da mutum zai a sallah baya wuce zikiri da kuma karatun alkur'ani. Wannan shine abin da yake hukunci na farko cikin hukunce-hukuncen da aka hana mai al'ada. To da aka sai mu takaita akan wannan, idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi akan hukunci na biyu, shine hukuncin azumi zuwa abin da ya sauka insha Allah ta'ala. Allah ya sa albarka a cikin rayuwarmu, Allah ya sa alkhairi a cikin rayuwarmu. To wannan na san cewa karatu ne da na san akwai tarin tambayoyi akan shi, na riga na sani. To amma abin da yake zai fi shine masu tambayoyi su yi mana hakuri a jinkirta sai mun kai karshe tukunna, saboda ina da tabbacin wata tana da tambaya ne akan abin da bamu iso kan shi ba, saboda a babban abin da yake da iskali ga mata kuma yake da alaka da su kai tsaye, dama shine jini, shine babban abin da yake da iskali akan su. Da haka masu tambayoyi a yi hakuri a jinkirta tukunna, sai in Allah ya kai mu mun kammale, in kin ga cewa ba a tabo bangaren da ke da bukatar karin bayani akai ba, sai a yi tambaya insha Allah ta'ala. Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa. Abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Inda muka yi kusakurai, Allah ya yafe mana. Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته